Shugabannin kungiyoyin kwadago da na jam'iyyun siyasa da jami'an fafutuka masu yaƙi da aƙidar mulkin mallaka daga ƙasashen Afirka, Asiya da na kudancin Amurka ne ke halartar wannan taro da ke hangen haɗa kan al'ummomin yankin IS tare da basu goyon baya. A gwagwarmayar da ƙasashen suka ƙaddamar da zumar ƙwatar da cikakken ƴancin kai daga Turawan mulkin mallaka.
Kiyore pu imagine que Niamey serait en mesure d'organiser une conférence internationale pour dénoncer l'impérialisme.
Shugaban jam'iyyar ƴancin Afirka Abdurrahman Umaru na cewa waye tsammanin birnin Niamey na iya shirya irin wannan haduwa ta ƙasa da ƙasa don yin Allah wadai da aƙidar mulkin mallaka. Waye taɓa tunani ko a mafarki shugabannin mu za su jagoranci ko su halarci taron yaƙi da manufofin ƴan mulkin mallaka? Gashi nan abin ya yiwu a dalilin zuwan Janar Chani da abokansa na SNSA kan gargar mulki.
Cela a été possible qu'avec l'arrivée au pouvoir du général de brigade Abdurrahman Chani et ses frères d'armes du CNSP.
Taron na da manufar farfaɗo da yunkurin daɗaɗɗen gurin nan na dunƙulewar nahiyar Afirka, amma a ƙarƙashin tubar cikakken ƴancin kai. Fitaccen ɗan siyasa Mamman Sani Adamu shi ne shugaban kwamitin tsare-tsare.
Afirka ta fara tashi tsaye nan ta kare kanta, kuma hanyar da waɗannan ƙasashen uku suka ɗauka ita ce hanya mafi dacewa in ana son a cimma buƙata na ganin Afirka ta ɗumke, amma bisa tafarki na ƴanci.
Shugaban sakatariyar jam'iyyar Pan-Africanism Today Jones na wakiltar Afirka ta Kudu a wannan haɗuwa.
On the 15th of November we commemorated with revulsion.
Yace a ranar 15 ga watannin na Nuwamba mun yi biki cikin yanayin ɓacin rai don tunawa da zagayowar ranar cika shekaru 114 da ƙasashen mulkin mallaka suka haɗu a Turai da kuma taron Berlin na 1994 a ci gaba da karkasa arzikin Afirka da al'ummominta domin kansu. Yau shekaru 114 bayan haka mun haɗu a nan Niamey domin haɗa kai da Mali, Burkina Faso da Niger.
With the people of Mali, Burkina Faso, and of course Niger.
Taron wanda ke kammala a wannan Alhamis 21 ga watan Nuwamba zai fitar da sanarwar da aka ayyana a matsayin sanarwar zaman birnin Niamey.
Irin yanda aka yi sabu gani da ƙasashen yamma ba su bari wato ƙasashen da suke son su samu ƴanci. Duwan sabon salo dai na kawo zagon ƙasa ga irin yunkurin da ake yi. Ya yi kamata a fuskance shi. Ya yi kamata a fahimci abubuwan nan.
Wannan yunkuri na lalubo hanyoyin ceto Afirka daga ƙangin mulkin mallaka na wakana a wani lokacin da rikicin siyasa ya kunno kai a Mali, inda saɓanin ra'ayi tsakanin sojojin da ke mulki da Firayim Minista Shogel Mega ya yi sanadin tsige shi daga mukaminsa tare da rusa majalisar ministocinsa. Tuni aka maye gurbinsa da tsohon ministan cigaban karkara Kanal Abdullahi Mega. Tsohon Firayim Minista na zargin Janar Asimi Goita da mukarrabansa da yin gaban kansu wajen jan ragamar mulki a wani lokacin da ya kamata su shirya zaben demokradiya kamar yadda aka yi alkawari a shekarar 2022. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Niamey a jamhuriyar Niger.